sai sanin idanuwa
amarya mai capacity
ke samu yabo da jinjina
kina da dukan immunity
ga me haske gidan miji modan kuma reality ne jinjiya zan watan bara amarya mai capacity
ke lafiya ta umma da abba tarbiya
zaki kwanan farin ciki amarya mai capacity yau ba sauran bakin ciki amarya mai capacity albarka sun saka miki kina da dukan security ke ce sanin idanuwa
amarya mai capacity
ke sami yabo da jinjina
kina da dukan immunity
bikin ki yayi kyau haske maganin duhu
in zara ta zo akwai wata amarya mai capacity shaida ta kwarai akai mata amarya mai capacity waka ta dole in mata mai halin loyalty ce sanin idanuwa
amarya mai capacity
ke sami yabo da jinjina
kina da dukan immunity
ga me haske gidan miji modan kuma reality ne gimbi ya san wancan bara amarya mai capacity
shi ango murmushi yake ya ga amar siyasa yake
zan to celebrity amarya mai capacity auren ku akai da quality amarya mai capacity gauna ce responsibility princess mun ga unity ce sanin idanuwa
amarya mai capacity
ke sami yabo da jinjina
kina da dukan immunity